بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أماني خير الناس بيرمان.
شو يتي أواتني خير الناس بيه يمتعني أنه محمد صلى الله عليه وسلم أباليا سرا يابان واتعيني سري وكما أباليا سرا يابان أبوه وانا الحيري
ولا ضرور
أي باب ما ماشي
على اليوم خير الآلين
تو يقول النبي صلى الله عليه وسلم باشيني بيه ينغلتر الله با تو شو شيني kebra ya tambaye mu annabi Muhammad ba shine biyayyen halittar Allah ba gaba daya to shehu annabi Muhammad shine biyayyen halittar Allah wala sharwa tun babu wani daya to hakika wato aini wa qad jiituhu wahanan hakika nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin da nazo wani shibiri da dana aikin haji to she Ibrahim ya ji aikin haji ya ji cewa Allah to akwai lokaci da ya tafi ba shi kadai ba da dan su ya tafi to she ne yace da dana muka je wannan ziyara ta manzala to
amma
da ta shibiri dan saki amma dan su yake rifi shibiri dan zaki kenan amma da dafa dana she ne da dan su suka tafi tunda she Ibrahim ai su saki ne to she ne na kace me
amma da ta
me
wana da da a tafi
shin yace ai a lokacin da muka je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama ban ga wani na da yace wani a ce ba mu ba a wannan lokacin a ce wasu mutane sun je sun tsaya sun tsuguna a raular manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu kowa a wannan lokaci mu bi ne kawai a wannan lokaci su muka tsaya ala a asabiya a bisa dandamalin raular manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wafta ma a hawa daidai da yanda nake so kuma haka na samu gani ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne ziyara ta shewa yace ina bi zance da masoyina annabi Muhammadu hakika na kusanta likurbi zuwa kusanci ga manzo Allah wanda kuma wato ainihin ke banta ta ga biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama a nan ne na sabon tsarkan alkhairi daga rasulullahi sai na faɗa ni ina wato abin dimbiyarwa cikin soyayyar manzo Allah an dimbiyar da shi cikin sallallahu alaihi wasallama na salamun ala man
yarkamu tirfa
aminci ya tabbata ala man yarkamu tirfa a bisa wanda ya hauka karfan doki in garma shi ne tirfa in garma doki na wal akwa da kuma wato ya ne kasawa sunan taguwar manzo Allah ne kasawa ya hauke garma doki sannan kuma ya hauka kasawa taguwa sallallahu alaihi wasallam na to sai na raya a cikin zuciyata na raya cewa anni kad masantu muhammadan yau gani sai na raya a zuciyata na shafi cikin annabi muhammad
to ana da ita
manzo Allah kuma ya rungume ni a fili
wa qabaliyan mansu
wannan mazauni na yayi dadi aminci ya tabbata a bisa biyayyen halittar Allah baki daya
mustafa baraya
shine mustafa abin zabunta da kai
annabi kada ka mazhun mawal talwa
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine allazi shine wannan da kar haddama zulma wanda ya kare zalunci daga duniya wal balwa kuma ya kare masifu baki daya zama babu su ta
salamun alaihi
aminci ya tabbata gare shi
karimin mutayyin
daga hadibi kuma abin bai gantarwa
minansa biladi garbi
yana gaishe ga ya rasulullahi wanda yake can garuwa masu isa inda yake daga madinatul munawwara zuwa madinatul kaula a kilomita 1900 kine shi wanda yake gari ne isa na
yayin mustafa
amma kuma marhuma tana wajen mustafa bin zabi
alayka salatullahi
salatun Allah ya tabbata gare ka
sunna salamu
amin sai ya tabbata gare ka
hayatiya la tafi fiha wala lagwa
hayatiya shehu yace ni rayuwata la tasima rayuwata babu zunubi a cikin ta ba zunubi a cikin rayuwata duk abin da kaga nayi kai aikin alheri eh wala lagwa kuma ba sururi zancan banza ba za ka tabbace shi bara yana sururi zantakan banza na shirbi mara amfani sai a rayuwata babu wannan to
alayka salatullahi
salatun Allah ya tabbata gare ka
sunna salamu
amin sai Allah ya tabbata gare ka
dawaman
shehu yace soyayya ta dawaman wato madawwam yace lil ali amina ga amintaccen Allah wala lahawa babu wasa cikin san da nake wannan Muhammad babu wasa shine wala lahawa babu wasa na'am
alayka salatu
Allah salatun Allah ya tabbata gare ka
umma salamu
dan amincin Allah ya tabbata gare ka
sai
yace ya rasulullahi wata habar nasri ka kiyaye ƴaƴana daga barin bata ka su zama batartu mu Allah ya sa ayyamu ba za su zama batartu ba
wa an ibwa
kuma kada su zama wato ainihin ikiwa wanda suke wato ainihin akan halaka eh can da yake cewa na wancan wannan wanda yake na cikin alqurani ko wannan jamu suratul najm ko daya jita ma zalla sahibukum wa ma kawa mutumin ku ba ce abokin ku shi Allah ce abokin nan naku sau ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare suke da waɗannan mutanen na Makka to amma daga ce mutumin nan naku a rasulullahi kenan yace ma zalla sahibukum wa ma kawa bi fata ba kuma wato ya rinko ma kawa kuma bi halaka ba to shine nan shi Ibrahim yace rayuwa ta Allah ka kiyaye wata fanzila da sulika kiyaye na annar alalin da barin fata kan su zama batattu wa an ijwa kuma kada su zama wato ya halaka ku to kuma Allah ya sa ayan mu su zama haka na'am
wa ta'atuhu
shi yace nayi bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallama yido na hawaye kuma yana ta kwararuwa lokacin da shoyin je Madina idan shoyin je Madina to yanzu yayi bankwana da Nabi sallallahu alaihi wasallama to hawaye ne za a ga yana ta kwararuwa daga idan Shehu Ibrahim shi ne sai yido na hawaye yana ta zuba lokacin da nayi bankwana da Rasulullahi na
alahi salamu biji buka'un fatahin
wa lokacin da kuma kukan saurayi ba zai amfanar da shi wani abu na baiwa ba ko yayi kukan da Ibrahimal sai ya tafi gida dole ko yayi kukan kuma zai tafi gida to shi ne ma'ana na
wanda atuhu
shauyen cewa ta yi sannan kuma wanda atuhu na yi bankwana ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sannan ina wato yi astaghfirullah ne
indahu shahadata haqqi
to shauyen ce na ajiye shahada ta gaskiya a wajen ubangiji shahada na shaida da babu abin cancanta da mota sai Allah annabi Muhammad kuma manzon Allah ne to wannan shahada tawa shauye ce na ajiye ta zuwa ga Allah subhanahu wataala na
alfarin shirka wal ahwa
sannan na me karkabo shirka ina watso ta ina kauda duka wata shirka wal ahwa da kuma san zuciya shi yasa duk wanda yake dan fara zaka ga ba mushriki bane shi kuma shirka a wajen wali hada Allah da wani Allah a zuciya shine shirka ba irin wannan takotan gumaka ba a'a ya hada Allah da wani Allah a zuciyarsa to wannan ne shirka to shi ya ce mu duk babu wannan a tare da mu ba shirka kuma babu san zuciya sai ya ce me na shaida babu wani abin cancanta da mota sai Allah la rabba gairuhu kuma ba wani Allah sai shi
mudaha
kuma shi ne imani na shi ne Mustafa ban zabi shi ne jingine kakkarfa rasulullahi yau ya ce gidaje ba su begantar da ni ba bayan rabuwa da rada manzo Allah bayan na baro Madina na dawo gida to gidajen nawa ba su begantar da ni ba sai na ji ba dadi kuma duk mutumin da ya je Madina dama idan ya je ka je aikin haji ka je Madina to idan ka dawo gida zaka ji wai me yasa ma ka dawo me yasa ka dawo ka gani idan ka gani wanda ya fara zuwa aikin haji ya je wato ainihin ya huce Makka kamar irin wanda ba su samu zuwa da wuri ba to ka huce Makka ka ji dai an gama duk ibadun nan da za a yi gaba daya to za a koma kuma gida to wanda ba su je da wuri ba su sai an gama komai sannan za su huce Madina ziyara to kana zuwa Madina ziyara kamar irin tafiyar da muka yi duk irin wannan muka yi mun je ba a makara aka je amma ba a makara ba kage to irin wannan a Jidda akwai ni Shehu Ahmad Mahmud zikan Shehu Tijani to Shehu Ahmad Mahmud shekaran da yazo ya san tafi nan da shi da Alhaji Ubarinkin aikin haji to sai suka je Jidda da suka je Jidda to sai aka ce Madina za a huce sai aka ce za a huce Makka saboda su zo da wuri sai an gama aiki an gama aiki haji kuma sai tafi Madina ziyara to sai hankalin sa ya tashi shi kawai ya fi so a huce Madina to huce a Madina ko sai dai a jirgi zaka tafi saboda lokaci ya gure to shi ne sai Alhaji Ubangiji bai ce ai babu damuwa ai Ahmad Mahmud yace jikan shi zani shine ya fada Alhaji Ubangiji bai ce babu damuwa ai muna tare da Annabi nan ma ka bari in muka je Makka to ai sai mu koma kuma mu je Madina miziya to dan dai ga Alhaji Ubangiji kamar bai dan ji dadin ba to shine nan take sai ce kai Alhaji ba ga Annabi Muhammad na ga Rasulullahi nan yin ziyara kuma koma gida zamu yi to da su waliyai tare suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin haji ana zuwa ne dan umurnin Allah da kuma cewar ka tashi ka je da kanka ka tabi shine Allah na yi shi ma tuja da zangon bari bari shi ma haka suka yi da sharu hariri a cikin mota sharu hariri ya faɗi wani hadisi shi ma tuja ne sai ai ga yanda hadisin yake kiyara nan sai ce ai bi yadda ba jai jai ce sharif ka rike ku rike sharifa ta ce wa ku jinin annabi ne karatu kuma mana wannan nabi ne sharif ya jamar wallahi motar kawai wanda yake fada mai shi yana cikin motar dakkinta ne wani shehi ne akan ya rasu ma ina cikin motar irin mulizan nan shema tijani ya jai ja kawai sai shema tijani ce to sharifi ba za mu yi tayayya da kai ba yanzu dai ga mai hadisin tambaye ne ma annabi Muhammad a cikin motar sharu hari sai da yasu ma ya taba ganin manzo Allah na zira da sai ya baje yasu ma ita tambaye ga mai hadisin ya fada maka rasulullahi to su suna tare da manzo Allah wannan shema tijani ran gon bare bare ana gina gidansa an a cikin leburori masu aiki wani an zuba mai kankari ana zuba mai kankari mai shi can leburori burkila ta yake da Allah sharif kai maza ka kawo ya ce kai sharifi aina aka ce gashi dan shi ne wanda yake yankin leburori an zuba mai kankara shi ma ya ce kai sharifi ya ce ni sharifi ne ya ce to ai tashi hankali ne a ce sharifi a gidana yana gini yana aikin wahala ya ce daga yau kullum ka zo ka karɓi kuɗin aikin karka sake yin aikin kullum ka zo ka karba ne zan baka saboda kakanka manzon Allah yace sharifi a nan gidan a dora masa kaya yana aikin wahala yace ba zai taba yiwa ba suna son manzon Allah a gani to kuma idan ji zaba ta zo akwai lokacin da zai tafi airport aka ce shi Ibrahim ya zo to shi ma ta dawo wannan shugaban gaba ne hankalin su tafi aiki lokacin da aka ce Shehu radiyallahu ta'ala ne waye wafati aka sanar aka bu kowa a Najeriya aka ce shi Ibrahim ya rasu a wannan lokacin Shehu Sani kafan da su mai faduwaye akwai Alhaji Ala sannan wannan na kangara to da su lokacin suna matasa to su ne suka dauke shi zuwa ga kafanga da ya farfado ya ce to nan asirin mu ya bayyana a duniya ya ce asirin mu ya tsaro ya ce saboda Shehu Ibrahim shi ne sintar ko a duniya haka ya bada ya ce sintar ko arne ne ya Ibrahim sintar a sani ya sintar ko a duniya yana kuka shi zuwa ga kafanga a lokacin asirin to shi ya samu sallar Shehu Ibrahim ya riska a wannan lokaci eh ya samu ya riska duk malaman kano shi kadai ne ya samu sallah ya riska sai Shehu Ibrahim wani Shehu Ibrahim ya ce ya tare yansa ya ce to idan ne wafati na ban muku wasiya kada a binne ni sai sani kafan ga yanzu ya tsaya akan gawa ta haka Shehu Ibrahim ya fada to tara aka sa shi ko a ciki to su waɗannan bayan Allah kan so shi ma tunani zangon bane bari sai ga Shehu Ibrahim ya zo ana ta tafiya airport shi kuma tijani an taho da mota kawai sai wani sharifi ya zo ya tare shi sai ce ina son ganin ka sai ce kai hakuri saboda girman kakanka Annabi Muhammad saboda sauri muke Shehu Ibrahim ya zo sai ce ni kuma dole ka saurare ni ai yanzu ina son ganin sai sharifi kai hakuri Shehu ya zo babu nutsuwa sauri muke wallahi kawai sharifi sai nuna maka rama kurin sai mota ta tsaya tak motar ta tsaya shi ma tijani ce sharifi abinda kai mana kenan to ko kai hakuri ko kake hakuri za mu tafi wajen Shehu Ibrahim sai ya ce da dire mai ce kai yi mata ki ana yi mata ki ku kawai sai ta tashi sai aka bar shi a gaban kuma aka tafi saboda Shehu Ibrahim ya zo karama karfin ta kenan sharifai manya wanda suka isa a duniya larabawa sharifai jikokin manzo Allah Shehu Muhammad wato ne mushiri Murtaniya da sauransu su suke zuwa fadin sun zubi a gaban Shehu Ibrahim duk zubewa suke gaba daya su fadi a gaban Shehu Ibrahim shi ko shi haka zaka ga yana taiwa sharifai hidima da hannunsa ya hana kuma ai ya yanka musu nama ya rinka cicire musu nama haka shi yake daga a tsayi yake daga wa shehu wato ni Ahmad Farsali zikai yuti jani shi yake daga ma shayya taya me yasa kake yace saboda zikan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi Ibrahim yayi hidima ya so Allah ne kisa yace kad ahbabtuhu hatta arani kuntu ni na so manzo Allah sai da daga ni ne shi kawai sai da daga babu Ibrahim sai rasulullahi kawai saboda soyayya kaga ni sai za su kansu larabawa imam Hassan Sisi yake kashin labari yace na samu labari a kasashen laraba da na yawo yanzu a duniya an ce kafi kowa ilimi sai shi Ibrahim ya bata rai sai ce ta ni wannan barana bane a guna ba ka ga mun abin da ji dadi ba sai ce au na mace sun ce yanzu kana da matsala daya ka zurfafa wajen san manzo Allah sai shi yace to ka ni gunda nake zo a kai ya ranka rawa da tinda fa yana jama'a ku shaida na gode wa Allah an ce na zurfafa wajen san annabi shi ne ce wa qalbi bihi lajja zuciya ta zurfafa san wajen su yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Ibrahim shi ma kai ma magana annabi ba san ba zai saurare ka ba to ma da an ce manzo Allah shikenan lokacin da ya sa shi Muhammad Nasir dan sa a makarantar Sudan ya dawo ya mai da shi sai ya dawo da maulidi yace Nasir baka san kai karatu ko sai yace shehu maulidin annabi Muhammad da zo yaji sai yace sallallahu alaihi wasallam yace yi zaman ka karka kara zuwa da zauna ka ta hutawa saboda annabi Muhammad rasulullahi sai ya ke shi Ibrahim da ka shi yasa kake gane yace wa bani musammahu da'a na ka bi sunan annabi ne su shi ma amma kai wa sai yace Muhammad Abdullahi an kuma ya ce baha yasin arabi aqibu munhamin na bashiru naziru sikka muhammadai haka yake shau yau kuma mace aka yi fasa yace to Fadima tun Zaharau an kuma haihuwar mace yace Fadima sai da yasa shida matan su suka tare suka je suka ce shehu kana da mantuwa ne saboda tafiye-tafiye ƴaƴanka mata Fadima fa ka sa har shida shine muka zo mu tana ma yace ba mantuwa ne ba ina sani a cikin ku idan wata ta kuma haihuwa sunan ya Fadima me yasa kace yake yace ina son sai da Fadima ina son baban ta rasulullahi ina son kasan da Usayd yayin ta kuma ina son sai da Ali mijinta shi sai yace salamun ala sautil batuli wa sauti to ka jin da abin ba ga shi Ibrahim yake shi sa gaba daya sai dai an ce ya shehu ya bar duniya akwai shehu Arabi dan sa ya fada akwai dan autan shehu Ibrahim shi sunan sa Abubakar Saddiq sunan sa yana Abubakar to amma ban tambaye shi shehu ne ya rada masa sunan ko bayan wafatin shehu cuci dinnan ban tambaya na ji ba amma ya zo mun din da akai wannan na Kaduna din ana ta ganin sa kamar su dai da shi ne dan autan shehu Ibrahim tabi Allah ta amma dukkan su rabuwa Muhammad sunan su matan kuma haka su kuma Aisha Fatima Khadija amma Fatima ta fi yawa ciki saboda soyayya haka shi Ibrahim shi kuma Allah ya mabbaiwa da gado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban sahabin sa shine Abu Bakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali babban sahabin shi Ibrahim sunan sa Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Umar Tore akwai Usman Jai akwai Ali Sisa kaga shi mahudar sadaqiya ta kariyar da mai kuma babban ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam sunan ta Fadima kamar da ruwaya ta tabbatar da haka babban ƴar shehu Ibrahim Fadima sunan ta babban sirkin annabi sayyidina Aliyu babban sirkin shehu Ibrahim sayyidina Aliyu Sisa babban jikan manzo Allah sayyidina Hassan babban jikan shehu Ibrahim Hassan Sisa kaniyar da yake kuma wata rana shehu Ibrahim ya zo ya tafi aikin hajji tare da sahabban sa guda hudu shine na biyar suna zuwa wani guri a Madina sai shehu Ibrahim ya ce to ku tsaya ko a tira takalma ba ku tara sa gidi za mu yi addu'a nan ka karba kuma in mun addu'a nan Allah ya karba kai Abubakar surun bai tsaya can Umar Tare kai kuma tsaya nan kai kuma Usman Jai shewe ce tsaya nan Ali Sisa kai kuma tsaya nan akai addu'a ka shafa sai shi Ibrahim ya ce to na san za ku yi mamakin ya ake na rarraba ku haka kun san dalili suka ce shi ba mu sani ba ya ce to kai Abubakar surun bai inda ka tsaya a tarihi ni na sani a nan gurin annabi Muhammad ya tsaya yayi addu'a to inda ka tsaya a nan sai na Abubakar ya tsaya na rasulullahi kai kuma sai na Umar inda ka tsaya kai kuma Umar tore to a nan sai na Umar ya tsaya a lokacin da manzo Allah ya tsaya da sahabbai addu'a nan gurin Usman Jai inda ka tsaya anan Usman na Annabi ya tsaya. Ali Usisa inda ka tsaya anan Abi Sayyidina Ali dan Abu Talib shi kuma anan ya tsaya. Ni kuma nan inda kuka ga na tsaya anan ne Annabi Muhammad ya tsaya. To mun yi Allah ya rahama. Kage ji ko Usisa ya ce fa hawa isharati. Kana so ka gane ni waye to fa hawa isharati manzo Allah ne isharata. To mun yi
wallahi
hakan ne. Sai saboda Sai Ibrahim yace na jadu wani gari ne da jadu to din can na jadun ko wani abu mai tutu ana cewa na jadu tutu ana cewa na jadu kuma gari Sai Ibrahim yace to na jadun gurin shi wato ainihin bebe gantar da ni ba arwa wannan mata arwa da ake ta suma akan ta ake rike cewa to ina ruwa na da yasa ita ma bata bebe gantar da ni ba saboda na samu shugaban halitta kuma biyu ya rubin meme yace haka kuma abubuwa wanda suke masu kyau na cikin dausayi dausayin aljanna da kayan ta mai kyalle na rayuwa da wannan su abubuwa da suke ta burge mutane Sai Ibrahim yace musu bai gantar da ni ba wannan race da kuma abubuwa koraye kai kamar shuke-shuke eh akwai wanda zaka ga wannan ganyayyakin da yana ƙara kwarin ido to wannan shuke-shuken da ake sawa a garuruwa ko a cikin wasu hotel da waye Sai Ibrahim yace duk wannan bai bai gantar da zuciyata ba da kayan kyalle da wannan koraye abubuwa to da kuma iska mai kadawa mai dadi yanzu akwai garin da in ka je zaka ji iska kawai tana bugawa mai dadi hakan wani hotel ne aka sauke ku kawai zaka ga iska ce take bugawa tana kada ganyayyakin haka ruwa aka kwana aka yi ana yi a cikin hotel amma mutane suna dakuna ba su san ba an yi ruwan ba ba a ji ko motsin ruwan ba a ji sai dan sai da aka ji sanyi haka kai me fari ne aka kunna hita amma aka ji sanyi ana bude gilas haka a shin ruwa ake tai aka ce wannan ruwan tun jiya ake tai ba su san ma ana yi ba da haka yake ko yanzu kai kuma idan ka shiga yanzu kana shiga irin waɗannan manya-manyan hotel na Abuja eh irin su Nikon hotel eh Charlton da sauransu yanzu Nikon mun taɓa shiga wani jikan shehu ya zo Moji City kullun ɗakin da ya kwana kullun 80,000 sai dai wata shida ciki wannan fajikan ba rama ne rike hadiya ka kaka bayar la ilaha illallah 80,000 fa da hotel din da aka yi sai kana zuwa kwana dai tak in ka shiga inda ka san jirgin sama kuma jikin bango ma kabin su ne ba bango shi ba kabin ne a jiki kofar kuma ɗakunan da remote ake budewa duk gashi nan to shi Ibrahim kenan ikon Allah to duk waɗannan abubuwan na duniya shi Ibrahim ce to ni ko duk ba su bai gantar da ni ba da kayan kyale-kyalen da ɗakunan da fitilan da ake kunnawa da wani korayen abubuwa ya ce duk ba su ba ni sha'awa ba sai ya ce ni wanda ya ba ni sha'awa shine a cikin tsororuwar daraja madaukakiya Annabi Muhammad kenan ni shine yake burge ni shi zan ce Ibrahim da ya ga abubuwan sai tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai tuna Annabi yake ko kida yaji ana yi ko wake to yace wallahi wannan ne sai tuna mu manzo Allah eh bal adwaru wal adwaru wal raqsu wal kina tusakiru arbabal fasair bil qasar yace da butulu da gine-gine da kada-kada da rere yace yana tunawa eh mai basira mai hankali yana tunawar kusan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wani yanzu sufi da yazo ya tara na take take ne kawai yana zuwa sai kan yana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya riga ya tafi eh shi sai bara wanda yake shi ga yace wa azkuruhu inna tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama intal akani eh a yayin wake wa iz halama saqut haka nan yayin daddano eh dandano miya da nake dandanawa in naji dadin miyar sai ta tana Annabi Muhammad ni na san asalin abin da ka sani shi ba burge shi yake ba wannan abin eh ko ka zo ka cika bakin ka da wani naman kaji da lemuka shi sai Ibrahim wannan leman yana tuna mar can asaliyar can farko la ilaha illallah wala marbu da shi bi mai to muje shi mu yace duk wannan kayan kyale-kyalen ko kuna ganin zai hakurkurtar da ni daga barin aqiqin ban ji aqiqo ba ina ruwa na da wannan shirkin kayan duniyar da kuma handakin yadda aka yakin gwalalo da Uhud da dutsen nan na Sa'u
aw Aris
ko kuma rijiya Aris wacce Sayyidina Usman ya siya wata rijiya ce rijiya Aris manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suka ce suna so mai rijiyar ya siya musu dan aran da ɗibar ruwa ana amfani mai hunde ne yace shi ba zai siyar musu ba suka yi sukai sai yace to na siyar muku da rabi sai da Usman ya siya yace rabi kamar ya yace eh ni sana'a nake yi da ita ai ɗibar ruwan ake sai yace na siyar muku da rabi yau ruwan ku ne ko musulmi na Usman ne gobe kuma nawa ne yau na ku gobe nawa shine sai da Usman yace to na sai rabu to da an zo ranar ɗibar ruwan musulmi na sai da Usman sai makota jama'ar gari su ɗibi na gobe gowa shi kuma na mai hudi da kisga a ila illa Allah don gowa shi ko babu ciniki saboda mu da ko yanzu an yi ruwa ba a ci wannan masu tura ruwan ai ba su ciniki a daga an tattara ba ciniki to ya ga kawai asara yake yana faduwa mutane ba su har nan ma kafiran ma zuwa suke su ɗebi ruwa na gobe a rijiyar Sayyidina Usman wacce ya siya rabin da kansa bai wuda yace Usman na siya muku da rabin dole aka siya shi kenan to yin tace rije Aris to shi shi Ibrahim yace ri a can farko baya yace rije Aris ta tashi wani irin kamshi daga ganshin Allah Muhammad ka gani akwai kuma a zarkai aini ita kuma yana zuwa sai yace salamun ala zarkai aini amincin Allah ya tabbata a wannan rijiyar zarkai aini suka ce Allah Qur'ani ya ce salamun ala Musa wa Haruna amince tabbata ga Allah Musa da Haruna kai kuma kace amince tabbata ga wannan rijiyar akan ni sai ce masharibu khairul halqi wajen shan ruwan annabi Muhammad ne tunda ya dai ruwan ya sha muna gaida rijiyar eh min al-huri a'zam yace mu a wajen mu tafi matan aljanna ita wannan rijiyar kai Ibrahim kenan kuma sai kuna ji in ce Ibrahim yace inda manzo Allah ya tattaka ya huce hanyar yace to ni kuma ina shimfida fuska ta a wajen ba zuwa ya sa kafa sai ya taka ba a'a annabi ya tattaka shi ko sai zai sa fuska sai ya shimfida ta a wajen kawai subhanallah to kan yadda barhabi yake eh zo ban fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ibrahim da rinka mai kirari ya rinka wa zo mai kirari yace kai ni ina kauna alfahari da girma ku same shi albarkar zo annan annabi Muhammadu kajin da soyayya take zoban manzo Allah abinda aka rubuta a jiki Muhammadur Rasulullah haka aka rubuta a jikin zuwa na azurfa ne tijin adam ba na azurfa ne amma saboda tsananin ganin girman Allah da yake yi a juye karatun yake can saman zuwa sai aka rubuta Allahu tsakiya rasulu kasa Muhammad haka yake Allahu rasulu Muhammad kaga ba zai karanta ba don za ka karatu sai ka fara ta kasa ai kun ta sama daga kasa ake karanta Muhammadur Rasulullah sai ayi sama kenan sai ba yake sai ina son wannan zuwa kai ina kaunar sandar manzon Allah isa da wadannan mawakan masu yaban annabin da kaji sai ka ji a shedi diwani suke fasarawa eh bai fada da yake yace ne eh ta kalmar ka yabo kowa eh ana kun tunanin ina gina la tambali murari fasarawa yi ce ba ne fada ji
wa arwa
shau yace wa ma arwa saboda haka ina wani koshi idan baka je gun manzo Allah ba
wa ta
shau yace zama na a Madina yayi dadi
bayan zakari makka
bayan wannan kuma da zaman da ne a makka
dadi hadimu
shau yace na ji dadi a wannan lokacin da na ga bambon kaba shine hadimu bambon kaba halali ya ce ban ta gare ni sai ga daga bangon Ka'aba kuma ba kowa eh ga Ka'abar bangon ta na hango shi to
wal maqam lana aqwa
wato wani wannan matsayi yace lana aqwa kaga a wani gun sai yace lana aqwa da shi ne yake karfa ba gare ni sai yace wannan guri da muka je jikin Ka'abar nan sai yace lana aqwa da shi ne gun ya zama fako ba kowa a Ka'abar ga ni ga Ka'abar ni kadai a wani lokaci da nake to
halali sujudan
shau yace sujjada ta yi dadi a wannan guri a kofar ka Rasulullahi lokacin da naje Madina sai na sujjada don godiya ga Allah ina khashi ina mai khushu'i na
sa'in rabbana
ina roƙon ubangiji na
jalla sha'ani
ubangiji ya girma masha'ani na
lana afwa
kuma mu samu rangwami na ka gare shi
uqabbil
jumdal haqqi fasara wajen biyar ciya na eh uqabbil jumdal haqqi shin yace ina sumbatar hannun Allah
sai mara
hannun zati na tsufa to shi kuma bashi da hannu
na
to ya kenan ta hukan bil yumnal haqi na sumbaci hajarul aswad dusar asar al-aswad manzo Allah yace hannun Allah ne na dama amma hannun kudura ba na halitta ba to shi na tsufa ko kuma hukan bil yumnal haqi ina mai karbar albarkoci daga ubangiji yayin da ya kwararo min to na karba kin wo ubangiji jalla jalaluhu daukaka sa ta girmama ko kuma hukan bil yumnal haqi ina sumbatar hannun hakku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam din da ka juya shi ne sallallahu alaihi wasallam to maji
da ahadu qasala lashin
ne wai ce ina bai koyi a wannan guri da bahashi mun dangi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama
almustafa lahadwa
mustafa shi ne makoma gare mu hanawa yayin da nake koyi da shi shehu yace mun karasa wajen rijiyar zamzam mun sha ruwan sannan muka je mizabin rahmati wannan indararan kanka aba shi ne mizabin rahmati manzo Allah yace kar wanda ya tsaya a wajen yi muguwar addu'a dan in kai takardu sai dai ayi kyakkyawa addu'a to dan ne shehu Salawuddin yace anan na ga wani bahaushe dan uwan ku yan Kano Salawuddin dan shehu surumbai kanin shehu Ibrahim yace na ga wani bahaushe dan uwan ku na mutumin Kano yace daidai indararan na ji yace kowa yana jin muryarsa yana ce Allah kudi din da kowane yare kana ji amma da Hausawan fada Allah kudi eh dan Kano in ba kudi musiyaci ne yace ina ji yana fadi yana har musiyaci sallai kiyaye yace dai din yare kana ji amma da Hausa Allah kudi shi Salawuddin yake ga mai ji haka da jira da wannan wajen shi ne wannan kintararan eh bi zabir rahmati wani ya ga mun yace wallahi wani mutum yace rike shi kata kam ka san ba a kokawa ba rikewa ba ta shaka yace amma rike wani yayi a gurin yace wallahi sai yayi ji daidai indararan ya la'anci wani mutum sai ya rike shi yace wallahi tallahi sai da ya kama duka ina jin ya bashi wahala ne yace da ya kama duka kawai sai ya zuba addu'a yana zuba ya tafiyar sa wancan ku ya shawu ya wanda ake wa addu'a to shi sa manzo Allah yace ku yi addu'a ta alkhairi yake waɗannan gurare ne guda tara in dai kai addu'a ta karbi bi zabir rahmatu wannan indararan na Ka'aba ku kula in kun je to ka daga kanka sama daidai indararan addu'a ta karbi hijri isma'il can ma'ana addu'a rijiyar zamzam can ma'ana addu'a hajar al-aswad can ma'ana addu'a maqama ibrahim can ma'ana addu'a dutsen safa dutsen marwa guda tara ne in kallin safa su in dai kai addu'a an gama ta karbi yawancin mutane sai sun ji ake hajar sai su manta yi amma wanda za ta karbi da ka je kana yi to shikenan kuma to Allah ya bai da mu wanda ba su je ba Allah ya ta kai mu baki daya saboda alfarma wanda yake can to mu je shehu ya ce sannan wa zuwa hijir isma'il muka je safa da marwa a jishe ibrahim lokuta na san yi tsarki a wannan lokaci a fili kuma da ɓoye a nan ne muke maimaita ambatan allah muna allahu akbar allahu akbar labbaik allahumma labbaik muna tai ta shi ko babu subhanallahi la shay'a ghayruhu shehu ya ce babu kowa sai allah babu wani ba kowa shine la shay'a babu wani gairu a ce ga wani Allah babu shine la shay'a gairu babu wani kowa a wannan guri gaba da shi yace muna ta zuke yi muna la ilaha illallah sai muka gaba kowa sai Allah shine la shay'a illallah yace me
amani
a gaba na da na duba sai na ga babu kowa baya na ina jiwa sai na ga nan ma kowa ya shafi ba shi sanda nake zikirin misalin wanda ya tabbatar da halalatul mahqu halar shafewa ba kowa na gadi an shafe sai zati kuro wata nan kawai sai na roki Allah Allah kai mun sutura kuma na roki afuwa na roki Allah ya tsaye in karbi tuba na sannan kuma ya shirya da ni sannan na nemi dacewa da kuma kiyayewa ga barin wato ai abubuwa marasa kyau sannan kuma na roki Allah ya karba ayyuka na daga gare shi aminci da samun babban rabo da kuma yarda sannan kuma in ga Allah a tsakiyar aljanna ban gabatin Allah kuma an shiga aljanna ana ganin Allah dan aljanna shi kuma ganin Allah ya fi aljanna dadi eh to na shiga Allah in na shiga aljanna in ga gabatin Allah sai ce ni kama a hawa kamar yadda nake so shine ziyada shi kuma ya fi aljanna dadi ganin zatin Allah dama yan aljanna suna ganin ba abin da ya fi aljanna dadi to da an shiga aljanna sai ya ce shugaban halitta Muhammadu Rasulullah zo ka karanta musu suratul Maryam to da an fara karatun suratul Maryam duk wanda yake cikin aljanna sai yayi fana'i gaba da eh Allah ce kahiya aisad zikr rahmat rabbika abduhu zakariya to duk wanda ya ji karatun nan na Muhammadu aljanna sai yayi fana'i bacci gaba da an artabi sai mai shere ce jama'a kowa ya tashi ga Allah sai kuma ya fito sai matata da za ta fita Allah zati ko kawa da kyar za su koma gidajen su yan aljanna ana kowa ya koma annabi ya ce ana kora su subara garke garke ana kowa ya tafi gidan sa suna cewa nan yafi dadi muna nan to shine yace bi ma kaje su dike ya ne su na jani su ho eh ina godiya to wace
wayyan ladhi qadarta sa
shau yace hakika wannan baitin an ce shi Ibrahim yayi shi a cikin jirgi bayan sai ya ji Madina yayi ban kwana ga manzala ai kun ji mun fada bai ko to da ya shiga jirgi kuma sai ya addu'a yace Allah kai ne ka mai da Annabi Muhammad garin Makka a fato Makka ta bayan an yi hijira an koma Madina ai manzo Allah ya da maka ko akai fato Makka ta akai yaki kafiri akai to yace Ubangiji wanda ya mai da yace kai ne ka mai da manzo Allah ya sake koma maka sai yace ni da sannu kuma zaka juyar da Ibrahim ya ci maka mai da shi zuwa Mustafa abin zabiyar na Muhammad kawai sai aka ji jirgin ya lalace jirgin sai aka ji ya lalace to ina ne yanzu ya mu sauki inda za ku ma a gyaran jirgin sai aka ce Madina sai aka ce Madina ana koma gyaran jirgi aka ce wannan gyara to kan sai gobe za a tafi a gyara ne yawa sai gobe sai ba ka ga dole a siya fito wata ne aka bar su kawai sai ya sake koma gun manzo Allah eh gaba ɗaya saboda shi ne aka yi salatin da aminci da shi ne matsauni yake daɗi shi wannan salatin ya tabbata ga Annabi Ahmad abin zabi salatin daga Ubangijin sai ya tabbata gare shi salatin da aminci wanda yake kwararo baiwa da alhaini zuwa gare mu shi wannan salatin ya tabbata gare shi da alayensa masu girma da kuma sahabbansa Allahumma salli ala
إِنَّ مَعَ الْعِبَادِ
Allah, Muhammad, Allah, 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 Allah,
ata ka gade murare o ya ta shaba la ilaha illallah ataytu bi sulmi zamali wa ilgati siraan wa hawla shirina tajamma'u la ilaha illallah la ilaha illallah يوم موت شبي وعزم وعكته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يا نفس أدركت الأماني بهذه
خير الناس ونور النور لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ألقت عصا واستقرت بها النوى
وهلت المنى ما بال
وأنكرت الدمع
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ولا
الحمد للمنصور فمن وسلم له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا
الله حقيقة لم يروا سوى شخص محبوب لينا تماته لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
ما يزيد إبراهيم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله
على إج أحمد بيقوت روحي من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أقمت على
باب النبي محمد سبي
وملا مغربا
وعجد وأنفه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بما كتم المسام بخلف ومشعر
ضياء رسول الله إلى الدرب يلمعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعصاب دارا رقيبا سوى الهادي به أتمتع
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا الله الله الله
الله الله الله الله
محمد عبد الله يا أحمد أكبا يود إمام الهاشمي أتشبع يا الله 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 الله
alayka min Allah nasiran hamida bashiran nadiran ma hiya kufir awraqu
yana kusa da ni ba a dai sai ke ba
ka kaniya tasmau
sai rashin lafiya ta kina jibuwa ina ga ya miki fike rashin lafiya ta likita na yana kusa da ni lokacin da muka fa abin biyar wa annabawa ya kusanto zuwa gare ni to annabi Muhammad kenan shine wato ainihin abin baiwa ce to rana kiyama
rani ida ba ji kiyama ba
sai yace ina gani na yayin da naje ziyara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Madina to anan ne za a tabbatar da bukatuna duka za su biya kamar yadda nake sauraro haka zan son wanda nake yabo babban likitan shine annabi Muhammad fiyayyen dukkan halitta kuma shine kaman gafata yau ga hadimi ya zo maka ya rasulullahi yana mai kaftantar da da kansa yana kaunar a cece shi ya rasulullahi yau wannan ziyara da nazo madina bisirwi nazo da dan uwana abubakar surumbai sannan nazo da iyali na bayan mata na da nazo da su kuma har da yaya na nazo wannan ziyara sira'an da gaggawa ga ma a gefen wato bahashimin dangi na muhammadu mun tattara gaba daya muna raulan manzon Allah ne sannan a bayan mu kuma akwai wasu jama'un da yawa ya rasulullahi wanda suka jingina zuwa ga jama'an nan taku rasulullahi muna roƙon ceton kai game mu baki daya baki daya aka tabu baki daya ya ke ran barhama saboda haka wato ainihin kirki amanoni abubuwan bukatu a wannan lokaci gidajen annabi sallallahu alaihi wasallama shine samun alhairai ga haske kuma yana hutowa daga raulan manzon Allah saboda haka tafiya ta jefar da sandarta an zo karshe ba inda nan shine tafiya ta jefar da sandarta saboda an zo kun manzon Allah kuma maganar sanda da ka zo kake dogara kana tafiya bai an gama sai a jefar da ita ina mutun zashi to mu je shau yace to kuma tafiyar ta tike anan za mu ziyara tunda tafiya ta jefar da sanda to da kuma samun abun buri duka mun same shi saboda haka da duka abubuwan da ba wato ainihin to ma balu ainika tadmau to tunda ka samu manzo Allah kai kuma idan farhama bai nan zubar da hawaye me da kukan kuma da shi ka zo kun manzo Allah to
ma balu hala shauki
yace wato ainihin wannan shauki yana ta karuwa ga Shehu Ibrahim da kuma wato ainihin jama'a duka sun tattara wannan bawa yana abin sadarwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan igiya ta suya da aka daure shi saboda haka wane ne kuma zai sa wato ya dinshi Ibrahim ya samu wani abu na wani buri in bai sadu da manzo Allah yace saduwa da Annabi a nan buri yake gaba daya ta
alau sawu bi bil haqiqati
mutane kuna gani na a haka ni barhama ne yace to da za su suranta na a haqiqa ta
yami yarau suwa shi mahabbu
ai sai su gaba ni bane kawai suran ta mahabbu ce subhanallahi sallallahu alaihi wasallama ta wannan da muke jin dadi da shi Annabi Muhammad ba wani abu ne ya tashi Ibrahim ya zuba yana zaune a kaulaha haka kullum sai ka zai tashi ya kama tabiye-tabiye yana ta bege to ba wani abu ne ya tashi Ibrahim sanne yake zauren ba da kuma shauki da yake yi abin da ya tashe shi wahidi abu ne guda ɗaya tak shi yasa ya tashi kawai da yake zauren ban zamo na biyan tashi ba babu na biyansa shi wannan abin da ya tashi kwaya ɗaya ne kuma ban zamo na tara shi tare da wani taro ba shi wannan kwaya ɗaya da ya tashi to in baka san abin da ya tashi ne wannan kwaya ɗayan na tashi na rinka yawo a duniya ina sanar da sakon na ta bege da shauki da soyayya to in baka san wannan abin da ya tashi ba to shine Mustafa abin zali Annabi Muhammad kenan shine ya tashi na fara yawo a duniya to kuma shine biyayyen halitta baki daya Annabi Muhammadu da shine abincin ruhi na yayin da zuciya ta take cikin khushu'i daga manzo Allah kenan yau gani na dukufa a kofar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda zani ina dan kofar ma'aiki duk wanda ya nemi ya cutar da ni wannan shine mafi amfani ina gode masa duk sallar da yayi za a rubutawa duk sallar shine mafi amfani kuma abuna sai abin da yake nemi ya cutar da ni yana ta zagi da abubuwa iri-iri ya zai tai da an ta sha yake alkiyama dama ba wanda yake da komai da ba mai komai sai ayyukan alhairai da ake da zulubai shi Ibrahim ce to ya fi shi ne mafi daidai ina gode masa wanda yake nufa ke cutar da ni shi ne mafi amfani a waje na kuma mafi alhairi ya amfanar da ni da an ji alkiyama din zage-zagen da ya gaba ɗaya in ya yi ibada shi za a nemo dukkan ibadun da ya ansa a cikin littafin shi Ibrahim shi ne ma'ana kuma kai ma wanda ya yi zalunce ka ko zage ka haka za a yi a nemo ibadunsa gaba ɗaya a sa a littafin ka kuma dan iska ne ba shi da komai to sai a kwaso zuluban ka sai a lafta ba eh Allah ya yi mu ayan ce za ta tashi wani za a kiyama wani za a tashi shi a cikin barayi Allah ni ba wan taba zata bai ce kuma ka zalunci barayi to barayin da ka cuta baka da aikin alhairi kani ko saboda haka sai zulubi ba aikin alhairi sai zulubi to da ka cuce su su barayin sai aka debo zuluban su sai aka lafta ma to shi sa alhairi sai ka ga barawo kuma kai ba kai zata ba dan mafiya dan yankan kai dan lalibi dan sani Allah ya kiyaye ba mu ga ba lafiya kashe nan dai ko dan wuyi dan ganye dan badane dan fakale dan amsoni dan da sunan Allah ya kiyaye mu albarkan manzo Allah to mu je
Makka
ko yace mun je garin Makka Makka ne mas'a shi ma guri ne
kai
haifin Makka ne haifin minan da ko bashar al-harami
ya rasulullahi
to wannan gurin ne haskake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na garjina wato ainihin kyalkyalawa yana haske a cikin gidan dinana wannan muka je kogon yira muka je wani guri muhassaba shi ma guri ne
la ararati siwar hadi
wallahi bana ganin wani abokin zama ko wani abokin tafiya mai dadin zama bana ganin kawa siwar hadi sai annabi muhammadu shine abokin zama na
da
shine muke jin dadi rasulullahi
Muhammad
dan Abdullahi abin yabo na karshen annabawa
yuhibbi babil hashim
da soyayyar hashimin danki a tashabbu nake koshi din yin wanda nake ji ina yi banga annabi zai jira goje kawai ta
alayka amin Allah
salati ta fata gare ka ya amintaccen Allah
nasiru
ya mai taimako kuma mai abun godiya mai bishara da aljanna ga mu'minai mai gargadi da wuta ga kafirai wanda ya shafe kafirci kuma mai tsantsani wajen bin Allah mutumin Makka ya abin amincewa masoyina hedi fatata
wani
da wani abu wanda nake jin daɗi da soyayyarsa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to hayrul bariyati sai ya ga lissa
aya ta ne alkhairati
ya matattarin alhairai baki daya
ya maljal wara
ya mafuwan ya mafakar halitta ka sadar da ni da igiya wacce ba zan ga yanke wata ba a tauri ni da igiya dam wacce ba za ta yanke ba ta soyayyar ku kuma Allah ya mana haka
amin
salatu lillahi Allah ya tabbata gare ka
salatu
aminci ya tabbata gare ka
inna buari
hakika zuciya ta ne barhama
inda ka jahar al-maut
na tattar gaba dai zuwa gare ka mutugan zamani
alayka salatu
lillahi Allah ya tabbata gare ka
salatu
aminci ya tabbata gare ka
aikin biduni hurbi fika
wallahi duk wata soyayya idan ba ta ka bai rasulullahi wannan kuma sace ga wata soyayya ba ta manzo Allah ba shi bara yace to zarci ne duk wanda kake so ba manzo Allah ba sai mutai na tsawon wani ba a ba san annabi ce ba yace to wannan soyayya to zarci ne wannan mutumin to zartacce ne Allah ya kiyaye mu to
alayka salatu
Allah ta Allah ya zama ta gare ka
inna salamu
assalamu ce zama ta gare ka
likamu ka hasu kai
wato wannan haduwa ina so in hadu da manzo Allah wane ne yake ja dan hadin din ga annabi Muhammadu ko da haduwa ba ta saka muku yamma kuma ce saka ba zai ji ba yace wannan haduwa da manzo Allah yace liqa'un haduwa ka hanzawai dai kamar dodon tsuntsu ko san dodon tsuntsu wannan cikar ruwan da yake in ka ga tsuntsu zai sha ruwa ko ai cika yake zaka ga ya tafi ruwa sai Ibrahim ce to ko kamar wannan ne akwai dadi haduwa da manzo Allah ne ce kamar dodon tsuntsu domin da yake ce dodon tsuntsu wannan cika ta wannan cak to kamar iya wannan ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga Muhammadu shi ce ya samu buri ya cika kenan ko da kamar yadda tsuntsu yake warwa wannan cak din nan ai kaga kamar shi ma bai fi saka din ba to muje a cikin zuciya da take yin radari wajen soyayya ya ce wato ainihin wuni ɗaya a ce mutum bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce ka alfin minsi ne ya ce wallahi tsawon wunin a ce daga safa zuwa dare ban ga annabi Muhammadu ba ya ce wallahi kamar shekara dubu ne a gona tsayin gani nake ya kai kamar shekara dubu a ce ga rana ɗaya ban ga annabi Muhammadu ba la ilaha illallah akwai gun da bashi Ibrahim faɗa wa littafi ne ya ce duk ranar da na ƙimta idona ban ga manzo Allah bai ce ba na cikin muminai to na yace wallahi wani dai ta banga annabi na zauna da shi bai ce wallahi kamar shekara dubu ne a cikin shekaru wannan tsari wani yadda nake jin sa sai ya ce mi da nake kirga shi yace to kuma a hakan kuma takaitacce ne tukun ma inda mai zuwa shekara hakan dubun yace to kuma takaitacce ne da sauran shekaru ma a ce rana daya banga manzo Allah bai ce to haka bai na'am ba wani abu da yake cikin zuciyata sai manzon Allah daga nan ne wato ainihin muke samun ɗeba kewa salatin Allah ya tabbata gare ka wani aminci ya tabbata gare ka a ga an gama an fi mai bi salami sallama da nai da nan dai raunar manzon Allah to sallama da nai ya ce mai addu'u ina mai ban kwana zan tafi sai na ce ya rasulullahi to zan koma Senegal ya rasulullahi ina mai ban kwana huta lafiya a rola annabi to wannan sallamar da dai shi ne ce ala ragama anti a bisa turmusa anti na ne a dole na tafi ba a so na fi so ta zama abu dan turmusa anti na wannan rabuwa shi ne subhanallahi jama'a kuna jin soyayya ba to mu je
alayka salatullahi
salatu kuma duk wannan bai taka da yace alayka 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 a gaban annabi akai sai da shi bara yace alayka ga shugaban rasulullahi yanzu ma nan muna tare da annabi to mu je
alayka salatullahi
salatu Allah ya tabbata gare ka amin ce ya tabbata gare ka
wa hal ba da hada
to yanzu yace me
kullu sawfa arju
yace yanzu akwai wani abu ko bayan wannan yace to ai babu wani abu kawai yace kullu ba ke da wannan sawfa arju kai da sallallahu alaihi wasallam sai na sake dawa eh sai na sake dawa shehu ibrahim sai na dawo eh wani ne waka mai yana cewa menene akmali ne yake cewa gare ke ta garin rasulullahi garin ma'aikin Allah wallahi sai na dawo har ran soyayya to dai to soyayya ne shauki ne to mu je
alaika salatullahi
yau yace salatu Allah ya tabbata gare ka
kuma salatu
na amincin Allah ya tabbata gare ka
alaikari ni al-mustafa al-qarni arfa'u
mu je kan zamani addinin mustafa sai ta wuce arfa'u shine mafi daukaka din zamani
alaika salatullahi
salatu Allah ya tabbata gare ka
kuma salatu
na amincin ya tabbata gare ka
fa muka ma'amuri
manzo Allah kai ne za a tashe ka a matsayin abun godiwa ranar kiyama kowa sai ya gode maka lokacin da za a tara jama'a ta shifau a lokacin da za a baka ceto Allahumma salli ala
inna ma'amal al-fatil ma'amuri farkatil ma sallara sunna ibrahim wa hali la sallara 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 sall